الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يوم مسو يا مظلم الله، مسو يا شيخ جاني رضي الله تعالى عنه، مسو يا شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه. يوم رانر 21 جواتر ساتمبا ميلادية 2022 wanda ya yi daidai da 25 ga watan Safar hijirar ma'aiki 1444. Mun haɗu a wannan wuri mai albarka, ɗakin Allah, wato masallaci kuma zawiya ta ɗariƙar Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu, zawiyar marugayin Muhammadu Ramadan, domin tunatar da juna wani abu da ya shafi Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu, shugaban ɗariƙar da muke yi. Alhamdulillah, yau wannan rayuwa mai albarka ta Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu a lissafin miladiya, tunda yau 21 ne ga watan Satumba miladiya 2022, wato shekarar Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu da haihuwa, shekara 285 da wata uku da kwana 8 daidai, saboda an haifi Shehu Tijjani ne a lissafin miladiya ranar Alhamis 13 ga watan Yuni, wato watan da ake kira Jun, miladiya 1737. A lissafin hijira kuma wannan rayuwa mai albarka ta Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu, yau shekara 294 da kwana 12 daidai, domin a lissafin hijirar an haifi Shehu Tijjani ne radiyallahu ta'ala anhu ranar Alhamis 13 ga watan Safar hijirar ma'aiki 1150. Saboda haka wannan shi ne shekarun haihuwar Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu a yau. Sannan a lissafin miladiya, bayan ma'aiki ira da amincin Allah tabbata a gare shi da jama'a gidansa karkaka, ya tafi gidan rahama a lissafin miladiya ranar Litinin 8 ga watan Yuni miladiya 632, to sai da aka ɗauki shekara 1105 da kwana 5 daidai, kuma sai Allah ya ba mu Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala. Idan muke lissafa abinda ke tsakanin Litinin 8 ga watan Yuni miladiya 632 ranar da ma'aiki ya tafi gidan rahama, wacce ta daidai da 12 ga watan Rabiul Awwal hijirar ma'aiki shekara 11, zuwa ranar Alhamis 13 ga watan Yuni miladiya 1737 ranar da aka haifi Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu, to mutum zai samu shekara 1100 da tsari ɗaya da biyar da kwana biyar daidai rufe lautana. Akan taru domin a ambaci bayan Allah. Malamai sun yi maganganu na jawo hankalin mutane su dinga tuna bayan Allah, su dinga ambata bayan Allah. Misali, Sufyan ibn Uyayna, Allah shi kara masa yadda, ɗaya daga cikin tabi'u tabi'ina. Suko tabi'u tabi'ina, annabi yana cewa khairul quruni qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Jama'ar da ta ji ƙarni jama'a ta, ƙarni a nan jama'a wato sahabbai ke, wato in mutum ba annabi ba ne ba mursali ba ne su sahabin annabi ya fi shi. Kuma lalazi ne nuna sannan wanda suka biyo bayan su tabi aiki. Kuma lalazi ne nuna sannan waɗanda suka biyo bayan su tabi ku tabi ne. Abinda yake cewa sahabi shi ne wanda ya ga ma'aiki ba wai gani na hakikatan ba, domin makaru bai gani shi ba, ma'ana wanda ya zamani da ma'aiki kuma ya yi imani da ma'aikin sannan ya rasa akan imani, wannan shi ake kira sahabi. Sannan wanda shi bai ga ma'aiki ba amma ya ga wanda ya ga sahabi kuma ya rasu a kan imani, shi ake kira tabi'i. Wanda kuma ya ga wanda ya ga sahabi kuma ya rasu yana da imani, to shi ake kira tabi'u tabi'ina. To Sufyan ibn Uyayna ɗaya ne daga cikin tabi'u tabi'ina. Yake faɗa, yake cewa inda zikiru salihina tanzilur raham, wato lokacin da ake ambatar bayan Allah na ƙwarai, rahama na sauka. Ashe kenan a zauna a riƙa ambatar wani daga cikin bayan Allah ba wai kawai ja'izi ba ne, a'a har ma da fa'ida da yake zuwa da ita shi ne saukar rahama. Misali, in aka zauna ana ambatar shirfi jani, rahama za ta sauka tunda yana ɗaya daga cikin bayan Allah na ƙwarai. Idan aka zauna ana ambata shifra radiyallahu ta'ala anhu, rahama za ta sauka domin yana cikin bayan Allah na ƙwarai. In aka zauna ana ambata shifra ɗan kodiyo radiyallahu ta'ala anhu, rahama za ta sauka domin yana cikin bayan Allah na ƙwarai. Idan aka zauna ana ambata sidar bukari jilani radiyallahu ta'ala anhu, rahama za ta sauka domin yana cikin bayan Allah na ƙwarai. To ko dan wannan saukar rahama mutane sa zauna domin ambata wani daga cikin bayan Allah. Sannan Abu Hanifa, Allah shi kara masa yadda, shi Abu Hanifa tabi'i, shi kadai ne daga cikin manyan malaman mazhaban nan guda hudu wanda yake tabi'i. Wato Abu Hanifa ya yi zamani da sahabbai kamar guda bakwai, saboda haka shi tabi'i ne. Amma Imam Malik tabi'u tabi'i ne, Imam Shafi'i tabi'u tabi'i ne, Ahmad ibn Hanbal tabi'u tabi'i ne. To Abu Hanifa, Allah shi kara masa yadda, shi kuma saboda san a riƙa zama ana ambatar bayan Allah, sai ya ce al-hikayatu 'ani al-ulama'i wa mahadirihim ahabbu ilayya min al-fikhi li'annaha adabun qawl. Wato bayar da hikayoyi game da malamai da kuma kyawawan halayensu, a zauna a riƙa faɗin kyawawan halayen wani daga cikin malamai. Abu Hanifa yake, kai ni na kusan haka fiye da fito, na kusan haka fiye da fito, lannan adabul qawl, domin bayar da labarin malamai da kuma bayar da labarin halayen kyawawa din adabul qaw shike cusawa mutane kyawawan tsari. Wato yanzu abinda muke yi ya fi a ce muna karatun fiqh kabir Abu Hanifa radiyallahu ta'ala. Sannan kuma bayan haka rahama gashi tana sauka in ji su ya launa mayena Allah shi kara masa yadda. To, Shehu Tijjani duk ya haɗa wannan. Bawan Allah ne na ƙwarai, sannan kuma malami ne. Saboda haka ambatarsa rahama za ta sauka. Sannan kuma zama a riƙa ambatarsa a gurin Abu Hanifa ya fi karatun fiqh. Radiyallahu ta'ala anhu. Duk da Sufyanun Uyaina da Abu Hanifa Allah ya ƙara musu yadda sun faɗi wannan a cikin littafin Ibn al-Jawzi wanda ake kiran shi Sifatus Safwa. Wannan magana. To, Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu jikan Annabi Muhammadu tsakanin shi da Annabi Muhammadu mutum 23 ne, wato Annabi shi ne kakansa na 23. Kakansa na 23, kakan Shehu Tijjani na 23 shi ne Annabi Muhammadu. Kafin mutum ya ce ba haka ba ne, sai ya zama da yana da dalili na shari'a. Ko ya samo ayat da ta ce Annabi bai da jikoki. Ko ya samo hadisin da ya ce Annabi bai da jikoki. Yadda Shehu Tijjani ya sadu da Annabi shi ne kamar haka. Shi sunan shi Ahmadu Tijjani ɗan Muhammadu ɗan Al-Muktaru ɗan Ahmadu ɗan Muhammadu ɗan Salim ɗan Al-Aid ɗan Salim ɗan Ahmadu Al-Alwani ɗan Ahmad ɗan Aliyu ɗan Abdullahi ɗan Al-Abbas ɗan Abdul-Jabbari ɗan Idris ɗan Idris ɗan Ishaq ɗan Zain al-Abidin ɗan Ahmad ɗan Muhammad al-Nasr-Zakiya ɗan Abdullahi al-Kamil ɗan Al-Hasan al-Musanna ɗan Sayyidina Hassan ɗan Fatima ƴar manzon sallallahu alaihi wasallam. Wanda shi ne sassala Shehu Tijjani. Idan mutum ya ce ba haka ba ne, duk wanda ka gani akwai wanda ya haife shi, ko to sai a ce su Shehu Tijjani a sunan baban shi. Tunda dai ba ruwan sama ka yi faɗo ba ne, yana da mahaifi. To, mahaifin shi waye? Shi kuma mahaifin Shehu Tijjani dole yana da mahaifi. To, waye mahaifin shi? Shi kuma wannan mahaifin Shehu Tijjani shi ma yana da mahaifi. Waye mahaifin shi? Sau da aka mutum 23 ne tsakanin shi da Annabi Muhammadu. Amma duk da haka Shehu Tijjani bai yadda ba farkon al'amari. Ana gaya mai cewa shi sharifi ne, amma ya ce shi bai yadda ba. Ya ce tunda dai al'adata na saba ina ganin Annabi a mafarki. To kuma Annabi ya ce marra ani fil manami fa sayrani fil yaqwa aw kama qala alayhi salatu wanda ya ganna a mafarki to nan gaba kan zai ganna a farki. Sai Shehu Tijjani ce tunda ina ganin Annabi a mafarki na san cewa wakalar zan gan shi a farki, in na gan shi zan tambaye shi. To wannan kuwa ya ga ma'aiki ya tambayi ma'aiki ya ce akan ce min ni jikan kai ya abin yake. sai annabi ya ce mai anta waladi haka anta waladi haka anta waladi haka kai dana ne tabbas kai dana ne tabbas kai dana ne tabbas sannan shi wuce jane da shi shariki ba wai ya san ba haka bane a sai da ya ji a bakin annabi wato ne yana son da tsaye daga cikin matsayi na shi wuce jane kuma alhamdulillah har yanzu wanda suke inkarin ganin annabi bayan annabi ya yi wafati a ce an gan shi a fili suke cewa abun ba zai yi ba to har yanzu sai dai an ba su da cewa abun ba zai yi ba amma babu wanda ya ce babu ba su da dama su iya kawo waye ya ce abun ba zai yi ba in mutum ya ce a ba za a ga annabi bayan wafatin shi to iya kan abin da zai iya faɗa shi amma bai sai ya ce ga wanda ya ce ba za a ga annabi na farko dai da zai iya kawo ayar Qur'ani da ta kore ganin ma'aiki bayan wafatin ma'aiki ba sannan abu na biyu ba zai iya kawo sunnar ma'aiki hadisin ma'aiki wanda ya nuna cewa ba za a ga ma'aiki bayan wafatin shi ba sannan ba zai iya kawo magana wani malami wanda ya amsa malanta wanda ya ci kore ganin annabi bayan wafatin shi saboda haka Shehu Tijjani an ji sassalarsa kuma sai da annabi ya tabbatar mai da haka cewa shi jikan ma'aiki Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala sannan Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala gantaren ne na Qur'ani yana shekara bakwai ya haddace da Qur'ani Shehu Ibrahim Tola radiyallahu ta'ala yana faɗa a hamziyarsa da yawa Shehu Tijjani wato Shehu Ibrahim yana da hamziya wacce dan wake Shehu Tijjani a ciki yake cewa hafizar zikira wa'an sabiya amin an shiro khair min dunihim kurama hafizar zikira wa'an ya haddace alqur'ani a yalwace wato kamar yadda ba wai fakifatan mutum ba a samu wannan qur'ani yadda yake karanta fatiha yadda ya mai da fatiha to haka Shehu Tijjani ya mai da qur'ani gaba daya ka san din za a samu arama ko a samu wani gwani ya yi mai da fatiha a ce a tashe shi ko bacce ki a ce karanta fatiha akwai kwakwantar zai kasa to haka Shehu Tijjani ya yi wa qur'ani yana ɗan shekara ko gangaren ne na qur'ani ya haddace alqur'ani a gurin malamin qur'ani mashahuri a wannan lokaci a duniya wanda ake kira wato Ibn Hamu Sheikh Muhammad Ibn Hamu shine malamin Shehu Tijjani wanda a wurin sa ya haddace qur'ani radiyallahu ta'ala sannan bayan qur'ani a wajen malanta da Bukhari da Muslim kafin Shehu Tijjani ya kai shekara 21 a rayuwarsa ya haddace su gaba daya yadda ya mayar da qur'ani yake karanta cikin sauki haka zai karanta maka sahihin Muslim daga hadisin farko zuwa hadisi na ƙarshe a sahihin Muslim ba gargada da isnadi da matan haka sahihin Bukhari Shehu Tijjani yadda ɗan yaro zai ba yadda yaro zai kawo fatiha misali ƙwararren yaro wajen Qur'ani to haka Shehu Tijjani yakan kawo sahihin Bukhari da sahihin Muslim sannan ya haddace muktasa duk wannan littattafai da ya karatu su Ibn Rushdi irin su Risala duk ya haddace su radiyallahu ta'ala a garin ku akwai ma'aikata Qur'ani, a ƙauyen ku akwai ma'aikata Qur'ani, jihar ku akwai ma'aikata Qur'ani, duk inda mutum yake, inda musulmi suke, sai an samu ma'aikacin Qur'ani. Amma yau a ce ka kawo ma'aikacin Bukhari, an haɗa ka da shi. Ko kuma a kawo wanda ya haddace Muslim, an haɗa mutum da aiki. Amma Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala na ƙara nana cewa kan ya kai ɗan shekara 21, wato shekara 21 ta cin masa, ko kuma ya cimma shekara 21, a ƙirjinsa a zuciyarsa akwai Qur'ani, akwai Bukhari gaba ɗayansa, akwai Muslim gaba ɗayansa, akwai Muwatta gaba ɗayanta radiyallahu ta'ala. So daga ko dan wannan a zauna a dinga ambaton Shehu Tijjani a matsayin malami, mun ji abinda Abu Hanifa ya faɗa kan ambaton malami. Shehu Ibrahim yana faɗa a kan ilimin Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala, ka san malami shi ya san malami. Kai jibutun ba sa irin su Shehu Ibrahim kaula. Amma yake kiran Shehu Tijjani da Shehunsa, yake cewa ba su shafi durura kulle ulumi kalla an darki sha'awil ulama. Shehina, inji Shehu Ibrahim Kaulani, shaykhi, ba su shaykhi durura kulle ulumi. Shehuna ya kutsa tekunan dukkan ilimi, kalla an darki sha'awil ulama. Wannan fage da Shehu na ya cimma na ilimi, malamai da suka amsa malanta sun kasa cimma wannan zango. Kajima, yau duk inda kake jin malami a Najeriya, misali ka ɗauko Shehu Atiku Saka radiyallahu ta'ala, ka ɗauko Shehu Tijjani ɗan Usman radiyallahu ta'ala, kai kama ɗauko malamansu, ka ɗauko Shehu Mujinyawa, ka ɗauko Shehu Muhammadu Salga, Allah ya ƙara muku yadda, dukkan waɗannan fa abin alfaharin su ka ce musu ƴan Tijjaniya, almajiran Shehu Tijjani, kuma ba wai sun ga Shehu Tijjani gaba da gaba ba ne, wato ƙarin hali. Hajibacin batsarsu, kai ka ɗauki Shehu Atiku, ka ɗauki Shehu mai hula, ka ɗauki Shehu Tijjani Usman, ka ɗauki Shehu Sani Kafanga, wayannan ba ma wai Shehu Tijjani ba direct, a'a abin alfaharinsu ka ce musu almajiran Shehu Ibrahim Kaula. To shi kuma Shehu Ibrahim Kadima, shi kuma abun albarin shi ka ce muke almajirin Shehu Tijjani, shaykhi yake kira Shehu Tijjani, duk duniya ba wanda Shehu Ibrahim Kaula ya ce mai shehunsa su Shehu Tijjani. Sannan Shehu yana ɗaya daga cikin Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala, yana ɗaya daga cikin malamai a duniya da bayan Allah a duniya wanda Allah ya sauƙaƙe musu yin aikin haji. Yin aikin haji ba ƙaramin abu ba ne. Kajibar tumbar ra'ayin da Shehu ɗan Fodiyo Kaula, a Shehu ɗan Fodiyo radiyallahu ta'ala, amma bai samu yin aikin haji ba, ko so ɗaya ne bai samu aikin haji. Shehu ɗan Fodiyo bai aikin haji ba. Kajibar irin yadda mai shirini alfazazi ya waƙe annan Muhammadu, ta jibin irin soyayya da ya nuna wa annan Muhammadu, amma Allah bai ba shi damar yin haji. Har a cikin shirini a ma yake faɗa na'afa na'af sabri wa afda ta jalli, na'a annabi ya min nisa, na'andalus yana Madina ya min nisa. ban samu naje ba fana'a sabri nayi ta hakuri amma fana'a sabri juliyata wata hakuri na rashin ganin annabi na rashin ziyartar annabi wannan irin hakuri tun nayi na kasa hakurin yayi nisa wa akda ta yanzu kokari na ya cimma me ake cewa ya cimma mene wato akda kudiyatu daga kudiyatu ne kudiyatu kama ana haƙa rijiya kama za a cimma ruwa sai zo a samu wani dutse shi ko yawa kan babu wannan dutse ne wanda yake hana gashi da an fasa shi sai ruwa to shine alfazazi yake nuna wa akda ta jaji kokari na ya cimma kan fa mana nayi amma ina ban samu ruwan ba mana ban iya zuwa gurin annabi ba za zai bi aikin haji ciwo dan kodiyo bi aikin haji aikin haji duk a cikin malamai wanda ya samu ya aikin haji abin alfahari domin tun a sahabbai suna san aikin haji kamar misali Abdullahi dan Umar Allah shi kara masa yadda haji daidai sai da ya sutur Umara ya dubu ɗaya Abdullahi ɗan Umar haji kusan su ɗaya ke a shekara to Abdullahi ɗan Umar sai da ya jera shekara 60 yana haji to Shehu Tijjani ya yi aikin haji Allah ya azurta shi da yin aikin haji hajinsa na farko yana ɗan shekara 36 amma a rayuwarsa gaba ɗaya ya aikin haji sau 7 cewa ran kala har da Allah ta bar ya aikin haji sau 17 sannan Allah ya azurta Shehu Tijjani da ganin annabi kuru-kuru har ya bashi wannan ɗariƙa ta duk wanda ka gani a cikin ɗariƙar Tijjaniya to yana da wani shehu yana da wanda ya bashi ɗariƙa ban da Shehu Tijjani shi Shehu Tijjani annabi ne shehunsa annabi ne ya bashi ɗariƙa wannan abu ya faru bayan da wannan ɗariƙa ta Shehu Tijjani da ganin annabi abin ya faru ne a alƙaryar da ake kira Abu Sangun Abu Sangun yau tana cikin jihar da ake kira Al-Bayat lardin Al-Bayat kamar munan muna kiran abin jiha Najeriya muna da jihohi 36 Algeria tana da abin da ake kira jiha wato su suna kiran shi da lardi 58 kamar ka ce suna da jihohi 58 suna Algeria to a cikin wayannan abubuwa kamar jihohi na Algeria 58 akwai wanda ake kira Al-Bayat ita wannan Al-Bayat a nan ne Abu Sangun yake karyato Abu Sangun take karyato Abu Sangun kamar karamar hukuma ce a jihar Al-Bayat kan misali a ce Najeriya na da jihohi 36 Kaduna tana da ƙaramar hukumomi 23 to Albaya tana da abin da ake kira ƙaramar hukumomi 22 daga cikin ƙaramar hukumomin jihar Albaya a Algeria akwai jihar Busangun to Busangun din nan a wannan wuri a wannan gari hijira na da shekara 1146 wanda ya daidai da miladiya 1782 Shehu Tijjani ya ga annabi kuru-kuru ya ba shi wannan wurifi na ɗariƙar Tijjaniya farko abin da ya ba shi shi ne istighfari 100 salatin annabi 100 sai da aka shekara 4 abin da ake yi saboda haka a wannan shekara 4 daga hijira 1096 zuwa hijira 1150 abinda ake kawai duk wanda ya karɓi ɗariƙa abinda yake yi shine jibari dari salatin annabi dari ba magana hailala dari alazu mustafi da lazu miya madin ba saboda ga wannan tariqa al-safin miladiya yau shekarar 240 annabi ya ga shehu tijani kuru ya bashi wannan tariqa a miladiya 1782 yau muna miladiya 2022 saboda ga tariqar a miladiya yau shekarar 240 ita ce tariqa ta ƙarshe akan samu mutane su yi da'awoyi da yawa wannan ya ce shi ne gauti wannan ya ce kudubi ne shi gane kowa giyar duniya ta buge shi kawai to sai faɗi wani abu amma har yanzu ba samu wanda ya ce to shi ne kuma mai sabo wata ɗariƙa Allah ya ƙara tijaniya ita ce ɗariƙa ta ƙarshe ita ce ɗariƙa ta 313 amma al-safin mila al-safin hijira Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu a kareta bisan gun ya ga annabi ne Allah shi kara masa aminci da iyalan gidansa tsarkaka hijira na da shekara 1196 yau muna hijira 1444 saboda haka yau tsarikar shekarunta a lissafin hijira shekara 248 amma a lissafin miladiya shekara 240 akan samu wannan bambanci ne saboda wato shekarar kwanakin shekarar hijira kwanaki 355 ko 354 amma ita miladiya kwanakin shekarunta 365 saboda haka akwai bambancin kwana 11 tsakani bambancin kwana 11 da haka za ka ga Shehu Ibrahim Bola radiyallahu ta'ala anhu shekararsa 75 a duniya al-safin miladiya amma al-safin hijira shekarun Shehu Ibrahim Bola radiyallahu ta'ala anhu a duniya 77 domin duk shekara 33 na miladiya to ana samun ƙarin shekara ɗaya a shekarun hijira wala disuti kafin salatan yatin sinina wa zadu tisa Allah ya faɗa mana shekarun ashabul kahfi a lissafin miladiya ya ce walabithu fi kahfihim 300 sanin sun zauna a cikin kogonsu shekaru 300 wannan a lissafin janairu da fabrairu kenan amma wazdadu tis'an su larabawa sun ƙara 9 wato a lissafin hijira akwai ƙarin 9 kenan saboda haka a lissafin hijira ashabul kahfi sun zauna shekara 100 kenan 309 amma a lissafin janairu fabrairu lissafin miladiya lissafin da ake yi na kula da kewayen da rana a duniya kewa rana to shekaru 300 ya ake tara ta fito sun zauna shekara 300 a miladiya mu ɗauki 100 a 133 nawa ne cikin 100 to 3 nawa 9 wasu to da haka ne akwai bambancin kwana 11 tsakanin miladiya shekara ta miladiya lissafi na miladiya da lissafi na hijira idan aka gano haka idan aka yi wani abu yau a hijira misali sai aka yi abin yau 17 abin da aka yi a lissafin hijira misali a ce an yi shi 12 ga watan Rabiul Awwal amma kuma abin ya yi daidai da 17 ga watan Agusta misali a bana to baɗi abun zai ba zai daidai da 17 watan Agusta ba shi dai kwana 11 zai zama nawa kenan zai daidai da shi daga Agusta haka za a yi ta ragewa nan wanda ya fara karɓar tsarika a gurin Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu bayan ya ga annabi ya ba shi wannan tsarika shi ne wani bawan Allah da ake kiran shi Muhammadu bin Abbas wannan shi ne wanda ya fara karɓar tijjani a gurin Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu abun mamaki da za ka san tsarika a bace wanda Allah ya yarda da ita sai Allah ya kawo wani wali wanda shi aikin shi fada da bid'a zamanin Shehu Tijjani kuma yi wannan wali shi ne Shehu Dafodio ya yi littafi ikhma'a ya usunna wa ikhmadul bid'a duk wani abu da ka sani bid'a a sallah ya fada bid'a a walaa ya fada bid'a a zakka ya fada shi abin da yake fada da shi bid'a amma abun mamaki ga wani bawan Allah a zamaninsa ya ce ya ga annabi amma shi ɗauko biyu bai ce ba haka ba domin tsakanin Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu da Shehu Dafodio radiyallahu ta'ala anhu tsakanin su shekara 17 ne da wata 6 da kwana 3 Shehu Tijjani ya girma Shehu Dafodio a lissafin miladiya da shekara 17 da wata 6 da kwana 3 kamar da na faɗa da zo Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu an haife shi ne ranar 13 ga watan Yuni June miladiya 1737 Shehu Dafodio kuma radiyallahu ta'ala anhu an haife shi 15 ga watan December miladiya 1754 in mutum ya lissafa zai ga shekara 17 da wata 6 da kwana 3 wannan shine girman da Shehu Tijjani wa Shehu Dafodio to a shekara nawa na Shehu Tijjani ya ga annabi ya ba shi tsarika Shehu Tijjani yana shekara 46 a lokacin Shehu Dafodio ya ma riga ya fara wa'azi domin Shehu Dafodio ya fara wa'azi yana ɗan shekara 20 saboda haka a lokacin da Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake shekara 46 a shekarar da ya ga annabi Shehu Dafodio yana shekara nawa in ka cire 17 daga cikin 46 za ka samu 29 lokacin Shehu Dafodio ya yi shekara 9 ma yana wa'azi amma bai inkarin ganin annabi da Shehu Tijjani bai inkarin ɗariƙar Tijjaniya ina fata an gane saboda haka wannan ya ishe ka ishara wannan hikima ce ta Ubangiji sai ya haɗa su a zamani guda shi wannan wali ba abin da yake faɗa da shi irin bid'a to ga wani kuma bawan Allah ya zo ya ce ya ga annabi inda abin ba haka ba ne Shehu Dafodio zai shiru ba zai radiyallahu ta'ala sannan Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu shi ne shehun wannan tariƙa hakikata duk wani wali da yake cikin wannan tariƙa hakikatar Shehu Tijjani ne shehunsa Tijjaniya tana da shehu guda ɗaya ne hakikatar shi ne Shehu Tijjani duk sauran bayan Allah da ke cikin tariƙar mai zai Shehu Tijjani ya ishe ka dai ɗazu na faɗe da shi Ibrahim ya faɗi cewa Shehu Tijjani shehun shi gafa shaikhi buhura kulli ulumi kalla an darfi sha'awu da ulama Ahmadiyya ta yaban Shehu Tijjani da shi Ibrahim Saulaha yi ya ce shehu na ya yi nutsu a cikin dukkan tekunan ilim wato Shehu Tijjani shehun shi radiyallahu ta'ala sannan bayan shi ne shehu tariƙa kuma Allah ya masa wani abu attajirin gaske ne ɗan kasuwa ne bai zauna ba gashi ma ya ce ni jikan annabi ni ma haddacin Qur'ani ni wanda ya haddace Bukhari da Muslim ya haddace Muwatta saboda haka barin komai ba barin zauna ina fata an gane dan kasuwa ne ya gaji kuɗi daga gurin mahaifinsa da mahaifiyarsa mahaifinsa guda biyu Sayyid Muhammad da mahaifiyarsa Sayyida Aisha radiyallahu anhuma rana Sayyida Aisha radiyallahu anha mahaifiyar Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala sun gaji dukiya ta gurin kakansa Al-Mukhtar abin da nake faɗin sallallahu alaihi wasallam ce sunan Shehu Tijjani dan Muhammad Muhammad dan Ahmad Ahmad dan Al-Mukhtar to wannan Al-Mukhtar hamshakin mai kuɗi ne Shehu Tijjani iyayensa sun gaji dukiya daga gurin wannan kakana shi to rana ɗaya suka rasu yana shekara 16 shi kuma sai gaji dukiya mai ɗumbin yawa a wurinsu yana faɗa a maganar dukiyarsa yana cewa na ɗaɗɗora mutane a kan dukiyata duk wanda na ɗora ya haƙince ni ya ci amanata amma banda Muhammadu Tunusi shi wannan bawan Allah Muhammadu Tunusi Shehu Tijjani ce shi kaɗai ne ya riƙe amanar dukiyata da jama'a hamshaƙin mai kuɗi ne Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala kuma manzo halayensu za mu je da yake kuma da dukiya so da haka ɗan kasuwa ne mai Shehu Tijjani yake sayarwa me kasuwancin ba ya yi kasuwancin dabino dilan dabino ne ya yi kasuwancin raguna dilan raguna ne ya yi kasuwancin sufi ma'ana gashin tumaki dila ne na wannan ya yi kasuwanci na man dabbobi irin su man shanu da taki ne dila ne wato ɗan kasuwa ne da ya yi diversifying kasuwancinsa ma'ana ba ya tsaya kasuwancin abu ɗaya ba ne yana wannan yana wannan yana wannan yana wannan da na faɗa da ni hamshakin ɗan kasuwa ne radiyallahu ta'ala Shehu Tijjani alhamdulillah wannan shi ne Shehu Tijjani a wajen gabatarwa a takaice radiyallahu ta'ala tazu da nake faɗin dalilan da ya sa aka yi zauna a riƙa ambatar bayan Allah na faɗa abin da Abu Hanifa ya faɗa ya ce alhikayatu anil ulama'i wa mahasimihi ahabbu ilayya min alfiqhi lianaha adabu sawm bayan da hikayoyin malamai da kyawawan halayensu na fi son haka fiye da fiqhi domin haka shine adab shine kyawawan ɗabi'u wato shine kyawawan ɗabi'un mutane wato jin labarin malamai da jin kyawawan halayensu shike sa mutane su zama suna da kyakkyawar ɗabi'a domin za su ji wani zai koyi a wajen halaye Shehu Tijjani bari mu fara da abin da da ƙasar nan za a rungume shi da an rage raɗaɗin talauci domin nake yin faɗa saboda rashin hali da ake ciki yanzu ko susa za ka sai mu ce da cikuki za ka bashi saboda na fara ga an gurgurgiya mutane mota da mashina da sojan bugu saboda wanda yake tsezo ya buge kan yana wata duniya ne saboda hali ne yau eh za ka ji gum a bayan motar ka dalila ya ku san da ya buga ji sani yana wani tunani na halin duniya da za a wannan abin na halin Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu da an rage talauci a ƙasa idan ko aka rage talauci da an rage kuma aikata laifuffuka domin da yawan masu laifuffuka na abin da ya shafi dukiya kamar sata kamar fashi da makami
kaman garkuwa da mutane a bada kudin fansa sannan a sake su irin wayannan abubuwa zaka ga yawanci abin da inda za su a ciki ba wai ina cewa kuma an mutu ya samu kansa a halin talauci ya haka bane na amma yawanci abin da inda za su halin yau kashe-kashen mutane halin yau domin aibin yunwa ya fi aibin hauka inda da haukuna da gani abin da mahaukaci ke yi to hauka ne ya sa shata to wani illar da zai in yana jin yunwa ta fi hauka ta fi hauka za ka zaka bi kasashen da abubuwa na rayuwa suke da sauki akwai saukin laifuka don misali ina yawan faɗa ƙasar Iceland daga 1999 zuwa shekara ta 2019 shekara 20 kenan mutanen laifin kisa da aka yi a Iceland 37 wato an kashe rayuka 37 ne a Iceland a shekara 20 amma a Kaduna a sati guda mutane nawa shekaru shiwa wannan a shekara 20 kisan kai da aka yi a ƙasar guda 37 kuma ba ƙasa ce ta makaranta Qur'ani amma nan ƙasar da ke cike da aramomi da zakirai da waye da sauransu a wata guda mutane nawa ake kashewa misali munan a shekara hudu daga watan mayu 29 ga watan mayu 2015 zuwa watan mayu 29 gare shi na 2019 a Najeriya an kashe mutum 25,794 a shekara hudu Iceland a shekara 20 an kashe 37 saboda haka kasashen da kuma za ka gani inda ya abubuwa na wajibcin da rayuwa ke bukatar sa a kullum akwai sauki to akwai saukin laifuka wannan abu da Shehu Tijjani yake shi tunda a tajiri sai kirkiro wani abu da yake da dukiyarsa duk ranar Juma'a duk Juma'a kwana bakwai kenan duk Juma'a zai yi rabon alkama ba daga gun mutane ake ba magidanta banda yaro duk Juma'a wato kamar yanzu a ce a samu mutum a Kaduna ko a Kano ko a Katsina ko a wani gari dai shi kuma duk Juma'a ya raba mene shinkafa ya raba shinkafa saboda haka in an baka yau kana da tabbar bayan kwana bakwai za ka ƙara samu haka shi Tijjani sannan kullum tunda ba a ba yara alkama to kullum su kuma yara bayan rana ta fito lokacin sallar walaha ya yi to zai tsaya a ƙofar gidansa ya dinga raba wa yara gurasa bread wannan kullum ne shi Tijjani yake kamar yanzu a samu wani shi kuma ce kullum zai dinga raba ko kosai ko zai dinga raba bread ko zai dinga raba ya sa a yi dan wake ko a yi shinkafa da wake ko dai wani abu dai kullum kananan yara za a ba wato iyaye an ɗauke musu yunwa yara ɗanka ba zai ji yunwa ba za ta dane shi ba ko da ba ka da hali domin Shehu Tijjani a unguwar su inda a unguwar Shehu Tijjani kake in kuma za ka iya zuwa da yaranka zai bi layi Shehu Tijjani zai ba shi abin da zai ci a wannan kullum kullum to yanzu misali a ce a samu wayanda suka fi ƙarfin abincin rayuwarsu na yau na ranar su kwaikwayi Shehu Tijjani yanzu misali a ce a ƙaramar hukumar Kaduna ta Kuda akwai mutane a tajiri sun fi mutum ɗari sai ce to ba za a samu mutum ɗari ɗin nan kullum za su raba wa yara abinci da safe dalla an rage wa iyaye wani abu ko ba a rage ba sannan a samu wasu marar jima'a kuma su dinga raba shinkafa ko su dinga raba masara ko su dinga raba indomi ko su dinga raba taliya misali an rage ko ba a rage ba duk bayan kwana bakwai za ka samu wannan da jallar kaza ba ma mutane ba da yake yana kiwon mage yana da maguna yawancin masu kiwon maguna ba sa kulawa da ba maguna abinci sai dai maguna su bi tsinta amma magunan shi su jani rajela wa jana kullum sai ya yi umarni ya ce a zuba musu abinci a rushinsu wato kamar ka ce kwano suna da kwanan su na kullum rajela wa jana majamaki sannan ya taɓa samun labarin wani yayi ritaya daga aiki saboda tsufa sai ce ku bi shani ni kai laye ɗali kai laye biya ku kula da shani shi ku tsaya a kan al'amarinsa don kai ya rasu sai shi ku jani ya sa kullum sai ya aika wa wannan mutumin abinci kullum sai ya aika masa bayan abinci da abin sha da kayan marmari kama ce irin su lemo da ayaba da sauransu kullum sannan duk lokacin da za a yi idi ko sallar azumi ko sallar layya shin duk abin da mutane ke bukata su yi a gidajensu to shin Tijjani zai aika wa wannan mutumin shin Tijjani bai daina wa wannan mutumin haka ba har sai da mutumin ya tafi gidan rahama wato bayan shekara biyar shin Tijjani sai da ya ɗauki shekara biyar kullum sai ya aika masa abinci da kayan marmari da abin sha mana ya ɗauke masa abin da yake bukata na rayuwa da attajirai za su yi haka misali za a rage radadin talauci ko ba za a rage ba wannan yana daga cikin halin Shehu Tijjani da dukiya menene za mu koya a rayuwar Shehu Tijjani attajiri ko mai hali ya kwaikwayi wannan in kana da dukiya sannan bayan haka kuma Shehu Tijjani ya faɗi cewa inna min afdalin nawafili an yatasaddaqa al-'abdu bi shay'in kullu yawmin wa law kana lallai yana daga cikin ayyukan nafila mafifita shine mutum ya sadaka da wani abu kullum ko da kaɗan ne wato ya zamana kullum kai sadaka ko da kaɗan ne kawai mutum kawai mutum ɗaya kullum kai ne sadaka kullum kai ne sadaka misali ko kuma kama da ka ce canzawa in ka ba wannan sadaka yau go amma dai kullum sai ka a ce to kowa ya rubu wannan ɗabi'a kowa kullum wanda ya wayi gari yana da wani abu ya fi abin da ya wayi gari da shi kuma ya fi ƙarfin abin da yake bukata a rayuwarsa to ya ɗibi wani abu daga ciki ya sadaka dalla da kowa zai rungu wannan ɗabi'a za a rage wa hana talauci ko ba za a rage ba haka Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala sannan Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala ga karatun Qur'ani da aka nema a ƙalla yake faɗa ya ce a ƙalla abin da ya kamata mutum ya yi a kullum na karatun Al-Qur'ani shine izu biyu kullum a kwana 30 ka sauki a kan aƙalla ke a kwana 30 ka sauki Al-Qur'ani so da ka yana daga cikin abin da za mu koya a halin Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala yawan karatun Qur'ani radiyallahu ta'ala sannan Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala ga bin shara'a shara'a duk da matsayinsa na jikar ma'ai matsayinsa na mahaddacin Qur'ani matsayinsa na wanda ya ga annabi matsayinsa wanda yake shi kadai ne a cikin tarikar tijaniya annabi Muhammad shehiyar shi direct ba shamakin duk da wannan shehu tijani bai keta shara'a baya keta shara'a mana yana yin abinda Allah ya ce a yi yana yin abinda ma'aiki ya ce a yi yana nisantar abinda Allah ya ce a nisanta yana nisantar abinda ma'aiki ya ce a nisanta bin shara'a da aka ne ma ya kalubalanci duniya an tambaye shi aka ce za a iya maka ƙarya ya ce eh ya ci kama iza samitin annin shay'an fazinuhu bi mizani shari fa ma wafaqa fa amalu bi wa ma khalafa fatruhu fa kama qala shay ya ce idan kuka ji wani abu daga wuri na an ce ni na fara to ba kakwai ba wai da ka jance Shehu Tijani ya ce kaza ko sai ke da a'a ya ce to ba auna abin da ma'aunin shara kitabu wa sunna shin abin nan da aka ce na faɗa ya yi daidai da abin da Qur'ani yake umarni ko yake hannu ya yi daidai da abin da sunna ke umarni ko take hannu fa ma wafaka duk abin da ya dace da ma'aunin shari'a ya dace da shari'a fa ma dubi ne ya yi da shi wa ma khalafa duk abin da ya saba fatruku ba abin yau duk ya zuwa wannan lokaci a duniya an samu wanda ya ce ga wani abu da Shehu Tijani ya faɗa kuma abin ya tabbata Shehu Tijani ya faɗa kuma abin ya saba shari'a ba so da ka Shehu Tijani mai tsantsan bin shari'a mai tsantsan ma'ana bin shari'a ne da aka ma a ɗariƙarsa akwai ƙa'idoji guda bakwai na farko a tamassuku bi kitabillah ruko da littafin Allah al iktida'u bi sunnatir rasulil mustafa koyi da sunnar annabin nan zaɓaɓɓe wato in kana tijaniya ka riƙe Qur'ani in kana tijaniya ka koyi da manzon Allah sannan aklul halal shin halal in kana tijaniya ka kokari ka ci halal ijtinabul ma'asi nisanta sako in kana tijaniya ka nisanci sako ka nisanci zina ka nisanci ƙarya ka nisanci shan giya duk wani abu wanda yake sako ne ka nisanci shi ijtinabul ma'asi sannan kaful aza ka ne cutar da halittar Allah kakka cutar da halittar Allah ko da harshenka ko da hannunka sannan ada'ul huquq bayan da haƙoƙin bayan Allah duk abinda ka sani haƙƙi ne na bayan Allah ka ba su in an baka ajiya in an zo tambaya ka miƙa kar ka ce babu in ka ci bashin mutane ka biya mana dai duk abinda yake haƙƙi ne na bayan Allah to ka bayar so da ka duk wanda ka ji ake ka je ka ci dukiya zai ma addu'a ko zai ma mene da sunan tijaniya wannan mugu makaryaci cawe ka ci haƙƙin mutane ba wani abu wai saboda kana tijaniya wannan ya saba ka'idar tijaniya wannan ya saba maganar Shehu Tijani saboda wanda ya faɗa wannan kage dai bai kai Shehu Tijjani ba matsayi to Shehu Tijjani ma ya ce in ya faɗa ba auna da shari'a to wanda yake ka ci dukiyar mutane ba komai auna da Qur'ani yayin mafaka da Qur'ani yayin mafaka da Sunna sun haka ba magana Tijjaniya ba sannan bayan adawar hukuki na bakwai shi ne a tawbatu yawan tuba wannan abubuwa guda bakwai ka'idojin nan su ne ka'idojin da Tijjaniya take da su shi ne abin da Tijjaniya ke so ya'yanta su zama sannan Shehu Tijjani ga yawan azumi na nafila Shehu Tijjani ga yawan nafilfilin dare saboda haka in kana Tijjaniya kai koyi da Shehu Tijjani aƙalla kai nafila raka'a biyu da daddare ka ringa yawan azumi in dai ba ƙwansa kake da shi ba ka dinga yawan karatun Alƙur'ani Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala sannan Shehu Tijjani saboda girmama shari'a radiyallahu ta'ala tun da yake bai taɓa miƙe ƙafarsa ta kalla ƙafafun su ka ta ƙibla Shehu Tijjani in dai ka ga miƙe ƙafa to ba ƙibla ba ne amma in ya zauna ya kalli ƙibla a rayuwarsa bai taɓa miƙe ƙafa haka ba ƙafafun su ka kalli ƙibla ya miƙe radiyallahu ta'ala sannan Shehu Tijjani ga kunya kunya ita ce ɗabi'a da ke hana ka taƙaita aikin alheri kuma ta hana ka aikata munkari a baki kan misali manzalla tsira da abin sha'ala su tabbata a gare shi saboda kunyarsa zai iya gayawa mutum ko da kafiri ne magana da za ta ɓata mishi rai haka annabi kunyar annabi ba za ta hana shi ya gayawa wani ɗan adam abinda ɗan adam ɗin baya su ko da haka take amma in ya gaya maka ba za ka so ba to ba zai gaya maka haka ba a yi Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala an haka yi kunya sannan na faɗa a baya Shehu Tijjani ga abin yi ɗan kasuwa ne saboda haka kai malamin Tijjaniya ne ko kuma ɗan Tijjaniya ne ya zama na ko dai kana aikin gwamnati ko kana aikin kamfani ko kana kasuwanci ko kana da yiwuwar wani abu da Shehu Tijjani duk da matsayinsa bai zauna haka ba radiyallahu ta'ala haka yake haka Shehu Ibrahim Kaula bai zauna haka ba in ka zauna haka in kowa ya zauna a yi koyi da kai fa ya za'ayi tuna ce a koyi da malamai sai zama na malam shehi bai komai to kowa sai ci su bari mu koyi da shi tuna ce a koyi da malamai kowa sai ya dace sada ya za'ayi su wanda suke kawo ma idan suna wani abu ne to kowa yake to an ce a koyi da malamai tunda malamin da zai sana shi zai aiki shi zai sai da wani abu shi zai yi wani abu haka ya zauna kawai sai dai a kawo mishi to mu ma bari mu koyi da shi in kowa yana koyi da malami abin kirki ne ko ba abin kirki to in kowa ya koyi da yi wannan malami ya za a yi saboda haka ya zama na kana da wani abu da kake yi na sana'a a matsayin ka na bacci jai alhamdulillah rikarsa duk a cikin alherai da muka samu daga Shehu Tijjani babu kamar rikarsa
tariƙar tijjaniya. Ya ishe ka abin alfahari da tariƙar tijjaniya, sarkin musulmi Muhammad bin Sallallahu Alaihi Wasallam ya godi wa Allah shi kara masa yadda. Su tambayi batun nan wanda aka yi wani masallaci aka sa sunan shi, su tambayi ya roƙi Allah cewa Allah ya karɓi ransa yana tariƙar tijjaniya. Shi Ibrahim ya kawo wannan a cikin al-bayani wa tawhid. Ya roƙi Allah su tabbata ɗan shehu ɗan fodiyo cewa Allah ya karɓi ransa yana tariƙar tijjaniya. Tariƙar tijjaniya ba wani abu bane illa istighfari salatin annabi da hainan. Idan kana tariƙar tijjaniya, istighfari, umarnin Allah na istighfari, za ka bi wannan umarnin so 230 kullum. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yarkuduna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Wannan umarni na Allah ce aka nemi gafararsa. To idan mutum yana tariƙar tijjaniya zai istighfari 230 kullum. Lazumin safa 100, lazumin yamma 100, a wazifa 30. A shekarar miladiya kwana 365 tana da istighfari 83,950. In baka tariƙar shekara ta wuce ka yi asarar istighfari 83,950. Idan kana tariƙar tijjaniya za ka yi salatin annabi kullum akan dole 262, lazumin safe 100, lazumin yamma 100, a wazifa 62, salatin fatiha 50, jawara 10. A shekara kana da salatin annabi shekarar miladiya mai kwana 365 a matsayinka na batijjani, za ka yi salati kenan wa annabi tsira da mutallar saboda gare shi 95,630. Hailala, in kana tariƙar tijjaniya za ka yi hailala 300 kullum a kan dole. Hailalar lazumin safe 100, hailalar lazumin yamma 100, hailalar wazifa 100. A shekara ta miladiya bai kwana 365 banda hailalar zikirin Juma'a. Kana da mene? Hailala 100,900. Sannan daga cikin talatin da za ka yi wa annabi 95,630 sanadiyar tariƙa da take haddar salatin fati, mafi bicin salatin annabi, halala daban daraja daban. Zamanin sahabbai tana wani cewa ai ba salatin fati, inda salatin fati ne mafi bicin salati ya sahabbai ba su yi ba. Tsakanin Makka da Madina fa sahabbai fa annabi ma da sahabbai da sahabin su Sayyidina Abu Bakar kwana 8 suka yi. Amma yau mu karanta lamiya awa muke yi, awanni matuƙa awa 7, awa 8 sabon Makka kana Madina, amma annabi kwana 8, awa 24 su 8 awoyin da annabi yake nan kan yi ta Madina. Sai ka ce fitin da kai kana zuwa a awanni ka fi annabi? Sai ka ce to don me zo ka ce annabi ba jirgin sama ko ba mota? Malamai a gurin sa ake jin abu na da kyau ko ba shi da kyau. Idan kana tariƙar tijjaniya za ka yi mafificin salati, salatin fati, so 18,250 a shekara bai kwana 365, wanda salatin fati ɗaya shehu ɗan fodiyo Allah ya ƙara masa yadda yake cewa ta fi dukkan wani salatin annabi wanda ba ita ba so 600,000 ko so 700,000. Saboda haka a gurin shehu ɗan fodiyo sai ka yi wa annabi salati rabin miliya, ka ƙara da 100,000 sannan kai daidai da salatin fati ɗaya. Don kana tijjaniya a kwana 365 a kan dole,
sai kayin salatul fati 18,250.
Saboda haka wanda bai karbi da rika tijaniya ba ya kokari ya karba, wanda kuma yake yi amma yana wasa da ita ya yi tajdidi ya karbe ta da kyau, Allah ya kara shi tijani matsayi. Tashi mu nemi ilimi, mun ji dai shi tijani haddace Qur'ani yana shekara 7 ko nema ya yi duk da hajja ce ta baiwa amma an yi karatu. Sannan mun ji cewa saboda ilimin sa kan ya kai shekara 21 banda irin sun risala sai Ibn Rushd sun muktasar ya haddace Sahih Bukhari, ba wai ya karanta ba, ya haddace, ya haddace Sahih Muslim, ya haddace duk irin sun waɗannan. An ji dai wannan karatu ne na falala, karatu ne na baiwa, amma dai an yi. To har in Sheikh Tijani zai yi karatu a gurin wani malami wanda ya yi, Sheikh Ibrahim Kaula radiyallahu ta'ala anhu yana faɗa a hadisi, yana cewa wa rawa an mabruki ba da ulumin thumma radiya dalahu ma sha. Ya rawaici wani abu na ilimi, ma'ana ya samu wani abu na ilimi daga gurin malaminsa al-mabruk Ibn Abi al-Afiya. Thumma radiya dalahu ma sha, sannan kuma daga baya ubangiji na ya bashi abin da ya ga dama na ilimi. To da haka don Allah mu tashi mu nemi ilimi, ilimin addini da ilimin zamani. Sannan mu tabbatar ƴaƴanmu sun yi ilimin addini da ilimin zamani ko don koyi da Sheikh Tijani. Sannan Sheikh Tijani a zamaninsa ba malami irinsa, sai da ya nemi gurin malamin da zai je ya karatu ya rasa, mana ya fi dukkan malaman zamaninsa. To kai ma kai koyi da Sheikh Tijani a ajinku, ka yi ƙoƙari in a secondary school kake, a ajinku kakka yadda wani a jarabawa ya buge ka in ba Bashir Jani kai duniyar ka ke nan ajinku. To ka yi ƙoƙari kai ma duk ajinku ya zama ba irinka, makarantar ku ya zama ba irinka, ka zama na kana da hasaka. Sannan mu dage, ina ƙara maimaita yawan karatun Al-Qur'ani, yawan nafilfil, yawan azumi, sannan kuma mu zama na masu kunya, ma'ana mu rungumi ɗabi'a da za ta hana mu aikata mummunan aiki da kuma taƙaita aiki na alheri. Allah ya maimaita mana, Allah ya ƙara shi Tijani matsayi, Allah ya sa mu mutu muna tarikar Tijaniya, Allah ya jika ƙiyamu da malamanmu, abinda yake damun ƙasarmu da duniya gabaki ɗaya. Allah ya mana maganin sa, saboda albarkar Sheikh Tijani, albarkar Sheikh Ibrahim, saboda alfarman manzon Allah a wurin sallama. Allah ya biya mana buƙatunmu, Allah ya haɗa mu da annabi Muhammad, Allah ya azurta mu da ceton manzon Allah, Allah ya ƙara annabi matsayi saboda matsayin annabin a wurin Allah. Barka fatiha lati fati. Allahu rahman rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وقدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.